This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku da safiyar yau Juma'a, 2 ga watan Agusta na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To zaba dabban mutane ne suka fita kan titina a biranen Najeriya don yin zanga-zangar nuna rashin jin dadin tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar. Isra'ila ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojan Hamas Muhammad Dayib a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli, wanda take kyautata zaton shi ne babban wanda yake tsaharin da kungiyar Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Misayar fursunonin da aka yi a jiya Alhamis tsakanin Rasha da kasashen yammacin duniya ta samo asali ne daga lokaci mai tsawo mai cike da sarƙaƙiya kuma da aka kwashe ana tattaunawar diplomasiya tsakanin kasashe.
Kanin labaran kenan. Yayin da aka shiga rana ta biyu ana zanga-zangar nuna korafi akan matsalar tsadar rayuwa a Najeriya. Masu zanga-zangar a bangarori daban-daban na ƙasar na cewa
we are coming out now because we are hungry and we are angry with BIC, with mass.
Mun na san samun sauki ne saboda yanzu abinci ya ina gare mu. Mun zo ba sai kincin mu ne, ya kamata su tsaya su yi abin da ya dace. Ba wai su dinga fasa shaguna ba kana jiban abubuwa a karafuna. Gaskiya matasa sun bani kunya, wallahi ban taba kamani da haka ne.
Sannan muna tafe da tattaunawa da mai sharhi kan al'amura mazaunan nan Amurka akan tasiri ko rashin tasirin wannan zanga-zanga a Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara, inda shirin na wannan makon ya maida hankali ne kacokan akan zanga-zangar da aka fara a jiya a fadin kasar. To amma da farko, masu sauraron mu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Dabban mutane ne suka fito kan titina a biranen Najeriya don yin zanga-zangar nuna rashin jin dadin tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar da hauhawar farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar naira suka haddasa. Yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa a jiya Alhamis don tarwatsa gungun masu zanga-zangar a babban birnin tarayya Abuja da kuma Kano, birni na biyu mafi girma a kasar, inda masu zanga-zangar suka yi yunkurin sanya wuta a wajen gine-ginen gwamnati. Haka kuma an baza jami'an tsaro sosai a birnin Lagos, inda masu zanga-zangar suka tunkari gine-ginen gwamnati, suna kada ƙaraurawa, suna rera waƙoƙi dauke da allana da tutar Najeriya, suna yin Allah wadai da cin hanci da rashawa. A Najeriya da yawa dai na dora alhakin tsadar rayuwa akan sauye-sauyen da shugaba Bola Tinubu yayi a shekarar da ta gabata, wanda ya soke tallafin man fetur da daukar matakan da suka janyo karyewar darajar naira. Isra'ila ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojan Hamas Muhammad Dayib a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli, wanda take kyautata zaton shi ne babban wanda yake tsaharin da kungiyar Hamas ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya kira Dayif Osama bin Laden ɗan Gaza, yana kwatanta shi da mutumin da yake tsaharin ta'addancin kungiyar Al-Qaida da aka kai Amurka a shekarar 2001, wanda ya kashe kusan mutane 300. Gallant ya ce kisan Dayif a ranar 13 ga watan Yuli wata babban nasara ce a kokarin da suke yi na wargaza Hamas a Gaza da kuma cimma burin yakin da Isra'ila ke yi. A cikin wata sanarwa, rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa Dayif ya mutu bisa ga wani binciken leƙen asiri da aka yi, amma bata bada ƙarin bayani ba. Dama a baya Isra'ila ta auna shi a wani hari wanda ya kashe akalla mutane 90, amma ba a san inda Dayif yake ba a lokacin. Nan take dai Hamas bata tabbatar da kisan ba ko kuma musanta shi. musayar fursunoni da aka yi a jiya Alhamis tsakanin Rasha da kasashen yammacin duniya ta samu asali ne daga lokaci mai tsawo mai cike da sarkakiya kuma da aka kwashi ana tattaunawar diplomasiya tsakanin kasashe kuma shugaban Amurka Joe Biden a cikin wani jawabi da ya yi daga fadar White House tare da ƴan uwan Amurka wanda aka enter ya jaddada yadda Amurka ta yi aiki kafada da kafada da manyan kasashe abokan hulɗarta a Turai. Shugaba Joe Biden ya jaddada cewa fito da Amurkawa da sauran ƴan wasu kasashen daga gidajen yaren Rasha wata babban nasara ce ta bangaren diplomasiya da kawance. Yace don haka ga duk wanda ke tambaya ko abokan kawance na da muhimmanci, lallai haka ne, suna da muhimmanci. Jawabin na shugaban jam'iyyar Democrat inda ya jaddada muhimmancin kawance ya bambanta da na tsohon shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump wanda harkokin cikin gida ne ya fi mai da hankali a kai. An tambayi Biden akan abin da zai ce game da ikirarin da Trump ya yi na cewa zai iya enter da dukkan Amurka ba tare da wata yarjejeniya ba. Biden ya amsa da cewa me yasa bai yi hakan ba a lokacin da yake shugaban kasa. Daga baya dai Trump ya caccaki yarjejeniyar a shafukan sada zumunta inda ya kira musayar fursunonin a matsayin barazana ga Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan yayin da aka shiga rana ta biyu a zanga-zangar nuna korafi akan matsalar tsadar rayuwa a Najeriya, Garba Suleiman mai sharhi kan lamura mazauni a nan Amurka a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu ya yi ƙarin haske akan tasiri ko rashin tasirin wannan zanga-zangar, inda ya ce
to a gaskiya abubuwan da suka faru a Najeriya bisanin wannan zanga-zanga da matasa suka shirya za su yi, to tun farko abinda muke gani ko nake harsashe shi ne su dai waɗannan matasa da suka bada sanarwar zaci wannan zanga-zanga suka bada notice. Yana yiwuwa gwamnati a gwamnatance ba su yi la'akari da waɗannan koce-kocen waɗannan matasa abinda yake damun Najeriya ko mutanen Najeriya na talauci, rashin abinci, rashin aiki, ga su nan bila adadin. Shin mai gwamnati ta yi kafin zuwa wannan rana daga wannan lokaci da suka bada sanarwar za su yi wannan zanga-zanga wanda yake zai nuna cewa gwamnati ta yi wani hoɓɓasa na ɗaya daga cikin koce-kocen su da suka nuna cewa yadda ake faman wahalan tsadan man fetur, ga dala ta tashi, banda waɗannan ga kayan abinci ya yi tsada. Mai gwamnati take yi wanda za ta nuna ma waɗannan matasa masu shirin yin zanga-zanga kafin lokacin mai gwamnati ta yi? Ta bar su su yi, ba ta bar su ba, sun nemi suna ƙoƙarin yadda za su yi su a bar su su yi, sun samu kirjiya daga gwamnati, to wannan zai iya tunzara su su yi wannan abin da suka yi.
To yana yiwuwa a yi zanga-zangar lumana har a iya cimma buri a Najeriya ba tare da an samu tashin hankali ba?
Zai yi wuya, saboda su wannan matasa da suka nemi shirin yin zanga-zangar akwai malamai da suka yi ta wa'azi da pastoci da su da duk kabilu da addinai, duk kowa ya yi bayanin rashin fa'idan yin zanga-zangar, sannan kuma sun ja kunnen gwamnati akan kada a bari wannan abin ya faru, a yi maganin abin kafin ya faru. Kamar yadda dai na yi bayani da cewa idan har da gwamnati za ta yi wani abu mai kama da kasashe masu tasowa yadda suke yi in an ba su kamar sanarwar za a yi zanga-zanga su tashi su yi hoɓɓasan yin wani abu, su talakawa da matasa da suke so su yi su ga cewa gwamnati ta tashi ta fara yin waɗansu gyare-gyare akan dalilan da zai sa a yi wannan zanga-zanga.
Kana gana akwai wata hanya ta daban-daban da wannan zanga-zanga da talakawan ƙasar za su iya neman biyan bukata daga wurin gwamnati?
To hanya dai ɗaya ce a ƙasashe masu ci gaba, wannan Amerika in za a yi zanga-zangan nan sai an shirin cewa an sanar da gwamnati ga abin da muke so mu yi ga koke-koken mu idan ba a ci mana amin biya mana bukatun mu ba na wannan lokaci ga fa zanga-zangan nan zamu yi kuma zanga-zangan nan zamu yi ta na lumana ne dan ba za su fito su ce za a yi zanga-zangan ta da hankali ba ko tashin hankali to abin da yake faruwa shine sai a zo a yi fada ba mai ido ba an zo yin wannan zanga-zangan waɗansu za su kauce hanya su kauce manufar zanga-zangan idan da za a ce za a samu yadda za a yi haka din cikin kwanciyar hankali to ana iya yin zanga-zanga ta lumana a Najeriya amma abu ne mai wuya.
Garba Suleiman kenan mai sharhi kan lamura mazaunin nan Amurka a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Amurka na fuskantar barazana irin wadda ba a taba ganin irinta ba daga hukumomin leken asiri na ƙetare inda wasu daga cikin su ke ƙara hada kai domin samun wani abu akan ƙasar a cewar wani sabon ƙuduri da aka sanya wa hannu don daƙile tasirin leken asiri daga ƙasashen ƙetare. Ƙuduran wanda shugaban Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a jiya Alhamis ya ambaci Rasha, China, Iran da Koriya ta Arewa a matsayin manyan masu kawo ƙalubale. Ya kuma bayyana Moscow da Beijing a matsayin kasashen da barazanar leken asirin su tafi girma. Amma ƙuduran yayi gargadin cewa suna zafafa kaddamar da ayyukan su har ma suna aiki tare ko da wasu don illata Amurka. Jami'an leken asirin Amurka na ganin manyan abokan hamayyar kasar suna hada kai da juna lokuta da yawa inda suke karfafa barazanar da suke janyowa. Abinda sabon ƙudurin yayi gargadi akai kenan ya ƙara da cewa har yanzu ba a gano wasu ayyukan leken asiri na China da Russia da Iran ba. Wani rahoto da hukumar sa ido kan karancin abinci da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a jiya Alhamis ya nuna cewa yakin da aka shafa sama da shekara ɗaya ana yi a Sudan ya jefa wasu sassan arewacin Darfur cikin ƙangin yunwa ciki har da sansanin 'yan gudun hijira inda aka tsugunar da mutane sama da rabin miliyan. Bisa ga rahoton, an yi hasashen za a fuskanci bala'in yunwa a karon farko a tarihin binciken shirin da ake kira IPC a Sudan. An kuma ayyana yankuna 14 a matsayin masu fuskantar barazanar bala'in yunwa a cikin watanni masu zuwa. Abinda kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya shaidawa manema labarai kenan game da mizanin IPC shirin da ke sa ido kan karancin abinci na duniya. Mizanin tsarin na IPC bai ayyana bala'in yunwa ba, amma ya ba da hujjojin da za a iya ayyana bala'in yunwa a hukumance. Tsarin na IPC ya ce matsalar yunwa ta fi kamari a arewacin Darfur ciki har da sansanin 'yan gudun hijira na Zamzam wanda ke da tazarar kilomita 12 kudu da El Fashar babban birnin yankin, kuma ta yiwu yanayin ya tsananta har zuwa ƙarshen watan Oktoba mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Me yin sharhi kan harkokin yau da kullun kuma jagoran kungiyar kare muradun Arewa da al'umma Dr. Awwal Abdullahi yayi karin haske akan musabbabin wannan zarga-zarga a tattaunawar su da wakilin mu Sani Sha'ibu Malumfashi.
Da farko dai kamar yadda ka sani akwai matsaloli a ƙasar nan ta yunwa da talauci, kuma abin da ya ingiza wannan shine tun daga ranar farko da aka rantsar da shugaban ƙasa furucin da ya yi na janye tallafi na man fetur nan ya ba da gudunmuwa gaya domin rayuwar 'yan Najeriya da Najeriya ya dogara kusan kaco fam a kan man fetur nan. To janye tallafin nan ya kawo tsanani da kunci damuwa na rayuwa ga al'umma. Mutane sun shiga halin talauci, sannan kuma ga matsalar tsaron da ake fuskanta wanda ta hana 'yan Arewa su je su yi noman da za su iya ciyar da kansu. A irin wannan gwamnati ta ba da gudunmuwa na shinkafa a matsayin tallafi ga gwamnonin jihohi. Amma sai ga shi wayannan shinkafan kuma an je an same su a cikin kasuwanni ana saida su abinda gwamnati ta bayar a matsayin tallafi a rabawa bayan Allah kyauta me ya kai shi ya shiga cikin kasuwa ya zama to ana saida shi kukan su mutane suna zuwa wanda aka yi domin a ba su kuma su suke zuwa su je su sai bayan kyauta ya kamata a ba su ba hakan cin hanci ne da rashawa ya kawo wannan mafita ita ce dole gwamnati ta dauki matakan da ya fi dacewa da yadda za ta rike nan al'ummarta lokacin da wannan al'amura suka fara kunno kawuna a an shawarci gwamnati a bangarori daban-daban a irin matakan da ya kamata a ce ta dauka amma a ƙarshe sai aka samu wasu daga ciki suke fadin cewa ai ba abin da zai faru su suna sa ran cewa burgaci kawai matasa suke babu abin da zai faru nau ga burgar ta zo ta nuna haka
Dr. Awwal Abdullahi kenan mai sharhi kan al'amuran harkokin yau da kullum To kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com inda za a saurari ko kallon rahotanninmu ko hotuna daban-daban. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Kun wanda yana magana cewa ba za a yi da a dawo da tallafin mai ba har ya yi.
Wanda ke yanzu hadu da motoci sai musu balla don Allah don annabi karaye wannan.
Wasu miliyoyin matsalambar matsin rayuwa kenan a lokacin zanga-zangar da aka fara a fadin Nigeria tun a jiya. A jihar Kaduna kuwa zanga-zangar da aka yi a kofar gidan gwamnatin jihar ce ta kare da hatsaniya.
Sun fara abu kawai sai muka ga ana atakin gidan gwamnati sai tukune-kune suka kona ofis din Kasteliya suka kwashe kayan da katefa da ke ciki.
Mun zo ba san incin mu ne ba wanda dinga fasa shaguna ba kana diban abu gaskiya matasa sun bani kunya.
Gwamnatin tarayya da masu sharhi kuwa cewa suke babu dalilin zanga-zangar idan da an yi hange irin na mikiya.
Ba mu ga ma amfanin wannan zanga-zanga ba. Kullum nake ce to ai shi shugaban kasa ma ai ya riga ya shiga gaba ya ma mutanen kasa zanga-zanga. Ai hakuri mana. Amma baka son gwamnati ai akwai lokaci na zuwa.
An bai gwamnati kusan wata guda ko fiye da wata guda. Ba su ce komai to in ba mai da hankali wannan zai iya rikidar zama fitinan.
Wannan ba so mun ta muka tattaba cikin tarin murna da za ku ja cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na Manuniya. Shiri na 180 cikin jerin shirin Manuniyan da ke son ganin gaskiya ta tumurmusa ƙarya. Me yuwa kuma kokarin kwakulo gaskiyar yasa ji Alhamis wasu suka fara zuba zanga-zangar zungurin gwamnati a fadin Najeriya. A jihar Plateau ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar kuma tsohon minista a gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Buhari Solomon Dalon aka ji yana yin wani kukan kurciya.
Wanda yana magana cewa ba za a yi da a dawo da tallafin mai ba har ya yi koyi. Idan shugaban ƙasar Najeriya yana so ya dawo da tallafin mai zai yi kasafi majalisar ba su sa hannu a kawo mishi ya sa hannu ba a dawo da tallafin mai yan Najeriya su huta. Akwai pastoci da limami wanda aka tura su su je su yi addu'a kada a yi zanga-zanga. Amma ina kira ga mutanen Plateau mu kaunace junanmu. Ina kira ga jami'an tsaro kasuwan terminal muke zuwa tare da ku. Ba wani kasuwa na dan sanda da dan ba kasuwan talaka da dan. Saboda haka idan an zuga ku ku zo ku tursasa wa mutane wanda suke fama da yunwa suna fama da wahala ko bindigan da kuke dauke da shi yanzu ma ba ku iya dauka shi ba domin yunwa ma ya kama ku. Wannan tattalin mai wanda ya cire wanda kuma ya sa mu a cikin wahala mu yan Najeriya muna cewa ka dawo mana da tattalin mai.
Shi kuwa mai martaba sarkin Zazzau ambassador Ahmad Nuba Malli alƙawarin isar da sako ya daukar wa masu zanga-zangar da suka iske shi har fadar shi a Zaria.
Yayi magana akan security, yayi magana akan yunwa da ake fama da shi. yayi magana akan dole dole yayi magana akan a cikin subsidy na petrol yayi magana akan karfafa currency din mu kudin mu
amma yar kadan nan duka abubuwan da kuka faɗa kuma in Allah ya da za mu aika ma gwamnati da na jiha da na tarayya
ana cikin halin matsi kuma wanda suke taimakawa musamman irin masu shaguna dukiya ne nasu kar a banata musu sannan haka kuma ɗan su wanda ke yin sun haɗu da motoci sai musu banna don Allah don annabi kiraye wannan
sai dai kuma a cikin garin Kaduna mai magana da yawun rundunar ƴan sanda ASP Mansur Hassan aka jina cewa zanga-zangar ai ta tuke ne da hayaniya
eh to zanga-zangar Kaduna dai a yau mun waye gari duk cewa babu wata kungiya da ta je ta rubuta mana cewa tana sha'awayin ta yi zanga-zangar nan yau da safe sai muka ta waye gari muka ga zanga-zangar jama'a sun fito sun fara abu kawai sai muka ga ana atakin gidan gwamnati kai ta kone-kone suka kona ofishin Castelia suka kwashe kayan da katefa da ke to amma abin da zai baka mamaki shine cikin yaran da muka sama mun same su da makamai
amma waɗanne irin makamai ne hannunsu
eh makamin da muka samu mun samu manyan wukaci da harsashi na bindiga wato na AK-47 mun samu wani yaro shi ma sannan mun samu IMN members wato ƴan shi a su ma kamar mutum uku
yanzu dai ba wanda aka rasa kenan
gaskiya dai mu har yanzu ba mu samu wani bayani na cewa wani wanda ya rasu ba amma mu daga bangaren mu sai dai wanda suka ji mu rauni da kuma motocin mu na sulke wanda kowa ya san yadda tsada wannan mota take yadda suka fafasa wannan mota
tunuma dai aka jiwo su matasan da suka yi zanga-zangar suna kokawa akan juyewar ta zuwa yi wa dukiyar al'umma kawanya
sunana Abba Isa wallahi har kasa tuka mashin din ne saboda abinda na gani abinda ni nake tunani shine ya wai mun fito domin mu nuna koken mu ga gwamnati amma mun fake da wannan abin kuma muna aikata abinda ko dabba ba za ta aikata wannan abinda mutanen mu suka aikata ba daman burin mutane su fito domin su taba abin wani ne kenan inda irin wannan abu zai ke faruwa to fa abinda muke hange muke so ya kore mana bai taba koruwa ba
kun ga yamma matasan mu ai zanga-zangar limana saboda mu ba wai a fata shago ko a fata wani abu shine ya fitan mu ba a'a muna son samun sauki ne saboda yanzu abinci ya gagare mu mun zo ba kan incin mu ne ba wasu dinga fasa shaguna ba suna diban abubuwa ko karafuna gaskiya matasa sun bani kunya
shi kuwa ministan yar labarin Najeriya Muhammad Idris Malagi cewa yake zanga-zangar ma dai alama ce ta cewa wasu ƴan kasar ba su da godiya
kamar yadda gwamnati take ta kira ba mu ga ma amfanin wannan zanga-zanga ba kullun nikan ce to ai shi shugaban kasa ma ai ya riga ya shiga gaba ya ma mutanen kasa zanga-zanga misali samun yanci da aka kama local government wannan shiri da aka yi misali na ba ɗan makaranta bashi su biya kuɗaɗen makaranta maganan CNG da ake abubuwa da dama ba zanga-zanga aka yi aka samu annan abubuwan ba ba abu bane da zaka ce bai kai sha yanzu magani yanzu wannan gwamnati an zabe ta ne ta shekara hudu shekara hudu kacal ta yi da yanzu da wata biyu don Allah mutane ai hakuri mana in ma baka son gwamnati ai akwai lokaci na zuwa sai ka koma yadda ka zabi gwamnati ne sai ka koma ka ce kai baka yadda ba
game da bukatar mai da tallafin mai a Nigeria kuwa ministan kasafin kudin Nigeria Sanata Abubakar Atiku Bagudu ne yake cewa ai an cire tallafin mai a Nigeria ne tun a gwamnatin baya
hakkin shugabanci shine mu yi abinda muke ganin zai haifar da gobe kamar zuwa yaro makaranta ne wata rana baya so amma kuma mahaifa su matilasta
to minista akwai korafe-korafen da mutane ke yi shine hauhawan farashin kayan abincin nan shin akwai wani sharadi ne da zai hana shugaban kasa ya ce yau ya rage kudin man fetur
wato shugaban kasa ko da ya zo an yi doka wadda ake kira petroleum industry act aka zo saboda yin wannan doka kasafin kuɗi na 2023 ba a yi tanadin tallafi ba na kuɗin mai don haka abinda shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya zartar da abinda ya tarar magabacin shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi amma duk da haka ana dauriya domin a ga wace mafita shi yasa wannan ma shawara ta asesuwa ma Dangote Refinery da kuma duk kamfanonin da ke sarrafa mai Nigeria asesuwa musu mai gurbatacce kuma cikin naira to shi ma babban mataki ne da zai taimaka
shi kuwa shugaban wata kungiyar zaman lafiya a Nigeria Pastor Yohana Buru cewa yake ya gano za a iya samun mafita idan da za a bi wata hanya
kun ce zona da matasan duka aji me korafe-korafen su kuma kowa ya san cewa sun fi da damuwinsu wuyan rayuwa talauci kunci rashin tsoro babu aikin yi da ire-iren su ga tsadan kaya ba wanda ke iya ce da iyalansa ko ya ce da kansa to a zauna da su aji kuma a kira malamai, a kira sarakuna, a kira kowane shugabanni a kowane bangare. In an zana da su a ji me yake damun su, domin an baya gwamnati kusan wata guda ko fiye da wata guda ba su ce komai, to in ba mai da hankali wannan zai iya likita ya zama fitina. A kwanta da hankalin matasan nan, kuma gwamnati ya abin da ya wajaba kanta, kuma sun sa abubuwan da ba su yi ba, to su yi wa talaka, to shi ne kada mu fita. Amma a ce za a yi amfani da karfin bindiga, to wallahi zai iya likita ya zama tarzoma. A bi a hankali za a samu fita.
Cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya, domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1029 ne su yi sallamar sakin kudirin da akan su ne dama suke ta faman tutiya. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Zainab Babajin jihar Plateau da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan yi gogayya. Ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
Madalla ma sauraron mu yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a wanda ke titin Murtala Muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin Bauchi, jihar Bauchi, Najeriya. Kalan daga cikin maganganun Sayyidina Umar, Allah ya kaddada da shi, yace inni akrahu an ara ahadakum fariga, ban so in ga ɗayan ku yana zaune hakan nan kawai, zaman banza, zaman kashe wando, zaman rashin abin yi, la fi amali duniya wa la fi amali al-akhira, bai yin wani abu dan duniyar sa dan ya taimaki kansa, ba shi a wurin sana'a, ba shi a wurin aiki, ba shi a wurin yin wani abu dan duniyar sa, wa la fi amali al-akhira, kuma baya yin wani abu dan lahirar sa. Wannan magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali. Isma'a ya dahar, zamani saurara, kifiya zaman, lokaci tsaya, sajiliya tarihi ka rubuta wannan magana. Hadha Umar, wannan shine Umar, khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi Muhammad, khalifa na biyu. Allah ya yadda da sahabban manzo Allah duka baki daya, Allah ya amince da su. Da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'ummar mu musulma, kullum mutun ya maida hankali dan yin abin da zai amfana da shi, ko a nan gidansa na duniya ko kuma a gidansa gobe kiyama. Kar ya zauna hakan nan kawai bai da manufa a rayuwa, zaman daba, zaman kashe wando, zama na yi da mutane, zama na maganganun rashin da'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A nan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, dabban mutane ne suka fita kan tituna a biranen Najeriya don yin zanga-zangar nuna rashin jin daɗin tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar, wanda hauhawar farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar naira suka haddasa. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa a jiya Alhamis don tarwatsa gungun masu zanga-zangar a babban birnin tarayya Abuja da kuma Kano, birni na biyu mafi girma a ƙasar, inda masu zanga-zangar suka yi yunkurin sanya wuta a wajen gine-ginen gwamnati. Isra'ila ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kashe babban hafsan sojan Hamas Muhammad Daif a garin Khan Yunis da ke kudancin Gaza a tsakiyar watan Yuli, wanda take kyautata zaton shi ne babban wanda ya kitsa harin da kungiyar Hamas ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kafin mu sallama da ku, bari mu miƙa saƙon taya murna ga sarkin kwata-kwalawa a birnin New York, Alhaji Aminu Umar Mola, na ɗaurin auren ɗansa Fawaz Muhammad Amin da amaryarsa Rayyanatu Suleiman Bawa, wanda za a ɗaura a gobe Asabar a masallacin Masjid Haram a Bronx, New York, da ƙarfe 4:30 na rana gabanin sallar la'asar. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba. Amin summa amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawi da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, sai anjiman ku.